ngir ko lanka fata Chelsea tay wani da kun ngir ko lanka fata Everton a wasan cin kofin English Football League na shekara 2017 zuwa 2018 na kasar Ingila a matakin wasan zagaye na 16 round of 16 da ci 2-1 bayan kammala wasan kungiyoyi 8 ne suka samu zuwa wasan zagayen kusa da na karshe wato quarter final da kuma jerin sunayen kungiyoyin da suka samu nasara a gasar akwai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City sai kungiyar kwallon kafa ta Leicester City da Bristol City Arsenal da Chelsea akwai kungiyar kwallon kafa ta AFC Bournemouth da kuma kungiyar kwallon kafa ta West Ham United wayannan su ne wayanda za su kara a wasan na gaba a bangaren wasan cin kofi na kofa da rai na shekara 2017 zuwa 2018 na kasar Spain kuwa shi ma aje kungiyar kwallon kafa ta Eibar ta sha kashi a hannun Celta Vigo a gidanta da kwallo 2-1 sai Elche suka sulhunta 1-1 tsakanin su da Atletico Madrid Real Valladolid ta sha kashi a hannun Leganés da kwallo 2-1 kungiyar kwallon kafa ta Formentera kuwa ta tashi 1-1 ne tsakanin ta da Atletico Bilbao a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Girona za su karbi bakuncin Levante kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona za su fafata da Slama sai kungiyar kwallon kafa ta Fuenlabrada za su fafata da Real Madrid ita ko kungiyar kwallon kafa ta Sporting za su karbi bakuncin Real Sociedad ne za mu ga wasannin ne tun daga misalin karfe 6 na yammaci a wurin Najeriya Niger kamar da kasar Chad yayin da kungiyar kwallon kafa ta Tenerife za su karbi bakuncin Espanyol idan muka sake kowa kasar Ingila kuwa kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta bayyana sunan Claude Puel a matsayin sabon jagoran kungiyar dan mai horazon wasan din shekara 56 da haihuwa dan kasar Faransa ya mai gurbin tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne Shakespeare wacce kungiyar ta sallame ranar talata 17 ga watan 10 na shekara 2017 sakamakon rashin tabuka wani abin a zo a gani da yayi tun bayan hawarsa kan kujerar sabon kocin ya rataba hannu a kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne na tsawon shekaru 3 kafin zuwan sa kungiyar ya kasance tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila wacce ya jagorance ta a shekara ta 2016 zuwa 2017 inda ta sallame shi bisa wasu dalilai kocin wanda ya buga wasan kwallon kafa a kasarsa ta Faransa a shekara ta 1979 zuwa 1996 ya zama mai horar da kungiyar kwallon kafa na kungiyoyi daban-daban a shekara ta 1999 inda ya jagoranci kungiyoyi da dama a can kasarsa ta haihuwa cikin tawagar kungiyar da ya jagoranta akwai kungiyar kwallon kafa ta Monaco da kungiyar kwallon kafa ta Lille sai Lyon da kuma Nancy daga bisani ya tsallako zuwa kasar Ingila inda ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta Southampton na tsawon shekaru guda kungiyar ta Leicester City dai ta ce tana da tabbacin cewa sabon mai horar da kungiyar zai ba da irin tasa gudunmawa wajen dawo da martaban kungiyar a idon duniya Leicester City dai ta sallami kocawanta biyu kenan a cikin shekaru biyu da suka wuce cikin su har da tsohon kocin ta Claudio Ranieri wanda ya jagoranci kungiyar ta lashe kofin Premier League na shekara 2015 zuwa 2016 na kasar Ingila bayan kawarta sama da shekaru 100 da kafata iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi ci gaba da sauraro huta lafiya.